Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin jin ragamar shirin namu na farko a yau Litinin 5 ga watan Oktoba, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe a matsayin ranar malamai ta duniya, bana kuma ranar ta kasance ranar mazaunin halittu na duniya. Ga kanin labarai.
To Grace, jiya an gwabza sosai tsakanin mutanen da ke takarar zama mataimakan shugaban kasa a zaben bana da za a yi a nan Amurka, kuma za a ji wasu daga cikin kalaman da suka furtawa junansu. Ana ci gaba da cicikar juna tsakanin Amurka da Rasha kan wargajewar yarjejeniyar su game da ƙasar Siriya. Sannan jiya, ‘yan sandan Turkiyya sama da 12,200 aka dakatar aiki don an ce suna da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka so a yi.
Kanin labaran kenan. Yayin da ake bikin ranar malamai ta duniya a jamhuriyar Nijar, harkokin ilimi na fuskantar barazana domin kuwa malamai sun ja daga.
Bana ba lakwar za a yi ba, tanke bukatocin ba a biya shi su ba.
A jihar Adamawa kuwa kimanin ma'aikatan asibiti 800 ne ke cizon yatsa, ko menene
hali kan ba a magana domin a cikin mawuyacin hali, sabili da mun yi wata ɗaiɗaiɗai har wata 27 ba ma karɓan albashi.
Sai kuma shirin demokuraɗiyya na sahaba Imam Aliyu, amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
To jama'a, barkanku da asuba. Jiya da dare, 'yan takarar mataimakan shugaban ƙasa a zaben bana a nan Amurka, wato Tim Kaine na jam'iyyar Democrats da Mike Pence na Republicans, sun gwabza muhawarar su da suka yi, wacce ita kaɗai ce dama aka shirya za su yi, inda kuma suka taɓa batutuwa da dama, kuma suka yi ƙoƙarin kare matsayin iyayen gidajensu kan batutuwan da suka haɗa da maganar baƙin haure da tattalin arziki da kuma sha'anin tsaro. Miliyoyin mutane dai sun kalli mutanen biyu, musamman da yake an san cewa kowannensu zai iya ɗarewa kan kujerar shugabancin ƙasar nan idan wani abu ya sami wanda suke rufawa baya ɗin. ‘Yan siyasan biyu wanda dukansu sun yi gwamna kuma sun yi zaman 'yan majalisar dattawan Amurka, wato sanatoci, watakila kan abu guda ne kawai ra'ayinsu ya zo ɗaya: buƙatar samar da fahimtar juna tsakanin 'yan sanda da al'umma. A cikin muhawarar, Tim Kaine, wanda tsohon gwamnan jihar Virginia ne, ya zargi Donald Trump da cewa baya ganin kowa da gashi, kowa cin mutuncinsa yake.
Donald Trump during this campaign has called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs, pigs, dogs, disgust. He said African Americans are living in hell, and he perpetrated this outrageous and bigoted lie that President Obama is not a U.S. citizen.
Yace a lokacin da yake yawon campaign, Donald Trump ya kira 'yan ƙasar Mexico a matsayin masu yin fyaɗe ko masu aikata laifuka, ya kuma ya kira mata sa karkaru, aladu, karnuka munana, ya kuma ce baƙaƙen fata suna zaune cikin baƙar hukuma. Kai ƙarshenta ma ya ce shugaban Amurka ne yanzu Barack Obama ba ya fafin ba mulki ba ne ɗan asali. Daga nan ne shi kuma Mike Pence ɗin, wanda shi ne gwamnan jihar Indiana, ya ce ai abubuwan da Donald Trump yake faɗa kamar wasan yare ne idan aka kwatanta da abin da ke fitowa daga bakin Hillary Clinton.
To be honest with you, if Donald Trump had said all the things that you said he said in the way you said he said them, he still wouldn't have a fraction of the insults that Hillary Clinton leveled when she said that half of our supporters were a basket of deplorables.
Mike Pence yace koda Donald Trump ya faɗi duk abubuwan da kake zargin ya faɗa, kuma a fasalin yadda kace ya faɗe su ɗin, ba za su kai ko kamun kafar abubuwan da Hillary Clinton ke faɗa ba, kamar lokacin da ta haɗa hancin magoya baya mu ta kira su da sunan lalatattu abin kyama. Ha kuma magana harajin da aka ce Donald Trump baya biya ta kunni kai, inda shi ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na Democrats ɗin ke cewa
Governor Pence had to give Donald Trump his tax returns to show he was qualified to be vice president. Donald Trump must give the American public his tax returns to show that he's qualified to be president, and he's breaking his promise.
Elaine, I have to respond to this.
You get
Donald Trump has filed.
Tim Kaine yace sai da Governor Pence ya nuna Donald Trump takardunsa na biyan haraji domin nuna cewa ya cancanci ma ya zama masa mataimakin shugaban ƙasa, saboda haka dole Donald Trump din ya nuna Amurka shi ma nasa takardun na haraji. Da Mike Pence ya mai da martani cewa ai Donald Trump ya gabatar da fiye da shafuna 100 na bayanan harkokinsa na kuɗi, wanda shi kaɗai ne dama abinda doka ta bukace shi ya yi. To a ranar Lahadi nan mai zuwa ne dai za a gwabza karo na biyu tsakanin su iyayen gijin nasu, wato Donald Trump ɗin kansa da kuma Hillary Clinton a birnin St. Louis.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya caccaki gwamnatin kasar Rasha wacce ya ce ta ɗauki matakin da ya kira na rashin mutunci da sanin ya kamata na goyon bayan shugaba Bashar Assad na kasar Siriya. Kerry ya ce za a ci gaba da ƙoƙarin neman hanyar sulhunta tarzoma ƙasar duk kuwa da wargajewa yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka da Rasha ɗin suka ƙulla. Tun ranar Litinin dai Amurka da Rasha suka cimma matsayin cewa za su tsinke tattaunawa da suke ta neman tsaye da yakin da ake gwabzawa a Siriya. Bayan da Amurka ta zargi Rasha da laifin ƙin cika nata charita na yarjejeniyar, musamman wanda ya shafi tsaye da faɗan da kuma taimakawa wajen buɗe hanyoyin shiga da kayan agaji don tallafawa waɗanda rikicin ya rutsa da su. A nata gefen, Rasha ta bayyana jin takaici da wannan matakin da Amurka ta ɗauka, inda ita ma ta zargi Amurka da cewa ta kasa bambantawa tsakanin mayakan 'yan tawaye da na 'yan jihadi.
To jama'a, muna baku labaran nan daga sashen Hausa murya Amurka ne fa a Washington. Jiya 'yan sandan ƙasar Turkiya sama da 12,000 aka dakatar daga aiki saboda alaƙa da aka ce suna da ita da Fethullah Gulen, shehin malamin nan ɗan ƙasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka, wanda ake zargin shi da kitsa makircin yunkurin kifar da gwamnatin Turkiya a cikin watan Yulin da ya gabata. Daga cikin jimillar 'yan sanda 12,801 da aka dakatar, akwai har da manyan hafsoshi ko shugabannin 'yan sanda su 2,500 a cewar wata sanarwar da gwamnatin Turkiya ta fito da ita. An dai ba da sanarwar dakatar da waɗannan 'yan sandan ne kwana guda bayan da gwamnatin Turkiyya ta ba da sanarwar cewa za ta tsawaita dokar taɓacin da ta kafa da tsawon ƙarin watanni uku masu zuwa nan gaba. Dama ita dokar taɓacin an kafa ta ne jim kaɗan bayan yunƙurin juyin mulkin da aka yi wanda bai ci nasara ba, wanda kuma dokar ta baiwa gwamnati dama na kama duk wanda take so, ciki har da ma'aikatan gwamnati da yawa da ake zargin da cewa suna da hannu a yunƙurin. Kuma daga lokacin da aka yi yunkurin zuwa yau, an kori ma'aikatan tsaro da suka hada da soja da 'yan sanda da na hukumomin shari'a sun fi 100,000, an kuma kama mutane sun haye 30,000 da laifin taka rawa a yunkurin.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijiran ƙasar Afghanistan su fiye da 200,000 su ne suka koma ƙasarsu daga Pakistan fiye da rabin su a cikin makonnin nan, duk da ganin yadda mayakan Taliban ke ƙara tsananta hare-hare da suke kaiwa a cikin Afghanistan ɗin. Waɗannan alƙaluman sun nuna cewa wannan ita ce jimillar yawan 'yan gudun hijira mafi yawa da aka taɓa samu masu komawa Afghanistan tun shekara ta 2007, lokacin da kamar 'yan gudun hijira 360,000 suka koma Afghanistan ƙarƙashin wani shiri na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ko da yake akwai dalilai da yawa da suke sa ana samun ƙarin 'yan gudun hijira da ke komawa dawowa gida a Afghanistan, galibi duk komawar ta ganin dama ce, a cewar Danya Aslam Khan, wata wakilin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Pakistan. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Kuma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a jihar Adamawa, Najeriya, inda ma'aikatan asibitin ƙwararru ke cikin halin tsaka mai wuya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Su da waɗannan ma'aikatan asibitin ƙwararru da yawan su kai 800 na kokawa ne da cewa tun bayan da aka ɗauke su aiki a shekarar 2014, wato yau kimanin shekaru uku kenan, ba ba su koda kwandala ba, lamarin ma da ya jefa cikin wani mamacin halin rayuwa. Malam Ibrahim Awal, da ke cikin shugabannin waɗannan ma'aikatan asibitin ƙwararrun, ya ko bayyana irin halin da suke ciki a yanzu na ban tausayi.
Muna under Hospital Service Management Board ne, kuma muna ɗaya daga cikin wadda aka ɗauke su tsawon shekara 2-3 nan. An rarraba mu ne asibitocin da ke jiha, ƙananan hukumomi, wato General Hospital da Cottage. Muna nan muna aiwatar da wannan aiki, amma koyaushe in ana zance sai ana maganan primary healthcare su ne suke bin bashi. Bayan mu kuma muna under state ne, mu kuma wata 27. Primary healthcare ɗin nan wata 4 ne suke bi. Amma mu muna kira ga gwamnati ta ji tausayinmu, mu da muke aiki ba dare ba rana. Yanzu ka duba nan cikin specialist tun daga security, ka bi wurin su direbobi, su mutuary attendants, laboratory attendants, pharmacy attendants, medical record, duka muna ɗaya daga cikin wanda aka ɗauka da cleaners, amma har yanzu muna gudanar da wannan aikin.
Kamar Ibrahim Awal, shi ma wannan ma'aikacin asibitin cewa yayi.
Sunana Aliyu Sabo. Hali kan ba a magana don muna cikin mawuyacin hali.
Kuma an da an ce misali yadda aka dauke ku ne da sansu har an kafa kwamiti na tantancewa, ba tantance ku bane ko kuma yake ciki?
An tantance mu, tantancewa daban-daban ya kai har kala uku, har ya kai ga muna dauke da appointment. Aka sake aka retrieving na kan appointment din, aka mai da mu temporary appointment. Screening kan ba irin wanda ba mu yi ba. Bukatan mu dai muna kira ga gwamnati don Allah su taimaka su dubi halin da muke ciki, wanda ake su albashi a yanzu, wani hali suke ciki, balle mu da ba ma karba, ga iyaye, ga mata, ga danne, duk sun dogara daga kanmu.
Na da yi kokarin je daga bakin shugabannin asibitin, to amma ko sun ki su ce da ni ofan bisa dalilan cewa ba suke da alhakin dauka ko kuma biyan ma'aikatan ba, wanda don haka ne sai na sibita kalmata na zace zuwa ma'aikatan kiwon lafiya na jihar Adamawan. Wannan mako ban taki sa'a ba, inda wani jami'i a ma'aikatar ya ma umarce ni ne da na zace zuwa hukumar kula da asibitocin jihar, wato Hospital Management Board, wanda su ne ma za su yi magana kan lamarin. To amma ko nan ma dai hakata bata cima ruwa ba, to sai dai kuma wata zantawa da na taba yi da shi yau fiye da watanni uku. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawan Kwamar Ahmad Sajo ya kuma danganta tsaikon da aka samu ne da almundahanin da aka samu wajen ɗaukan ma'aikatan, lamarin da ya sa ma aka kafa kwamitin bincike.
Wayannan da kake magana a kansu, babban abin da yake damun mu shine an ɗauke su ai, amma adadin wanda gwamnatin ba sai mungoro ta ba da izini a ɗauka ba su aka ɗauka ba, aka ɗauki wayansu da aka zo kuma yanzu aka ce to a zartar a tabbatar da ainihin adadin wayanda aka ɗauka. Wasu suka je suka yi magu-magu, suka suna neman su canja sunayen ainihin wayanda aka ɗauka da sunan wasu daban kuma, wadda dama can ma ba a ɗauke su ba. Gwamnati ta tantance tana da ainihin iyakan wayanda ya kamata a dauka, dama aka
dauka. Ibrahim Abdullah Aziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To yayin da kasashen duniya ke bikin ranar malamai ta duniya, a jamhuriyar Nijar malamai na barazanar kin koyarwa, muddar ba a biya sakin su ba. Wakilin Haruna Mamman na da cigaban rahoton.
Wannan na zuwa a daidai lokacin da malaman makarantar Boko ƴan Kontragi suka kira dukkan magoya bayan kungiyoyinsu a jamhuriyar Nijar da su gudanar da jerin gwano a dukkan hedikwatocin jahohin ƙasar a ranar yau Laraba, domin nuna rashin jin daɗinsu dangance da irin yanayin da suke ciki na rayuwa. Kamar yanda Malam Mustapha Abdulraufu da ke magatakarin kungiyar malaman makarantar Boko ƴan Kontragi sashen makarantun nan da ke koyar da Laraba ci da Faransanci na birnin Kwanni ke cewa,
wasu kamar cewa da magwaban mu duka mun hoda musu da cikin yajin aiki muke, saboda ba ma yajin aiki ɗaya ba, wanga sati gaba ɗaya mun tsatsara irin abubuwan da wanda ta kamata mu yi, cewa da kamar irin ranar jihar Dalle region duka ko ina za a yi aji, tunda jiya ma muna tawa wajen ajikin da za a marsh Pacific, cewa da jerin gwano cikin kowace jiha daga Tribune zuwa can ofishin shi gwamnan jihar, kamar cikin irin su Tawa, Zandar, Maradi, Nyame da sauransu. Bisa ga haka nana da tsarin yake, da mu so kamar ko ina Nijar ga sai ka ce to yanzu a takaita shi bakin jihohin, kamar cewa da region kin ke region kin zuwa gubernura, mu sai mu ce mu har yanzu ba mu yi rantare ba, muna cikin garin kuma mu sanin kowa na, mun san da irin masha Allah irin yanda Sina sabe take sanin kowa na wangar rantare da sunan da an kire shi rantare na, mi a reality ba wai rantare na mai sunan rantare, rantare na wanda sai mu ce an yi shi ne siyasance. Dubomanki kashi biyu daga cikin malaman makaranta ba su wurin aikin su.
Dan cewa wannan bikin na tunawa da malamin makarantar Boko na bana ya zo a daidai lokacin da aka koma karatun Boko a jamhuriyar Nijar a ranar jiya, ministan da ke kula da Bokon a karamin aji cewa da Malam Dauda Marti a wani jawabi da ya yi ma 'yan kasar a ranar jiya ya nuna irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi domin bunƙasa karatu ta hanyar wadata makarantun da yi da kayan aiki na biliyoyin sefa masu yawa. Haka zalika da gina makarantun nan a inda babu su, tare da maye gurbin ɗakunan ɗaukar darussun na kara da na gini. haka zalika da cika alƙawarin da shugaban ƙasar Alhaji Muhammadu Isu yayi na ba dukkan yaran ƙasar karatu kyauta na boko har zuwa shekara 16. Sai dai Malam Habibu Mummuni, magatakarran kungiyar malaman makarantar boko Sinan reshen birnin Kwanni, na cewa fa a bana tunda ba a biya musu bukatocin su ba, komawa karatun siyasa ne aka yi, amma ba karatun boko za a yi ba wannan shekarar.
Antre politike ta ayi ta kam dan saboda akwai modar da za ya zawa, dan kenan bana ba lakwal za a yi ba, tanke bukatocin ba a biya shi su ba, tanke dukkan bukatocin da aggare mu da wahalar da an san shi ke ciki ba a shahi mun hawaye mu. Abin ma na gwamnati ya zama ma reni, ya zama ma provocation. Yau Kadiba ka gani ba a ci ba mutane su yi aiki, ba a biya shi su ba. Sa'annan kuma bancin ma kai aikin ka kaide, kuma yanzu gwamnati ka taso duka indemnity waɗanda mutane suka samu abin su da kokowa, da kokowa suka same su ga waɗansu gwamnatoci, yanzu gwamnati duk sai ka zaka debe waɗannan indemnity. Bancin da ku ga protocol can kai sun yi da duka sandukoki iri iri, ko dai baka cika alƙawari ba, ko kuma ka cika alƙawari gashi ka hodi abu an ganshi amma an gaza cika shi. Kenan wannan abu ba za shi sa lakwalkin ta yi ta yi armashi ba, ba za sa kuma lakwalkin ta yi ba, tanke ba a tsaya an ka cancance an kai abu tsakani da Allah, tsakani da adalci, kowa ya san matsayin shi.
Haruna wannan bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 1:16 na Asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi, za ku ji abin da ya tsone wa tsofaffin 'yan sandan Najeriya ido dangane da batun fensho.
Bukatunmu shi ne, na ɗaya mu muna so a shirye mu daga contributory pension scheme. Wayansu mu wannan wayanda muka yi aiki bayan shekara 35, za a ga CSP a biya shi 31,025, wayansu kuma ma ba su kai haka ba, wayanda suna pitat kudinsu ya fi namu.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na yanzu. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba tasirin muhawarar mataimakan 'yan takarar shugabancin Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba cikin labarai, an kara tsakanin mataimakan 'yan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican, wato gwamna Mike Pence na jihar Indiana, da kuma Senator Tim Kaine na jam'iyyar Democrat. Kamar a makon jiya, wannan makon ma Malam Shehu Yusuf Kura, tsohon ma'aikacin wannan tasha kuma mai sharhi kan harkokin siyasa, zai taya mu fahimtar tasirin muhawarar masu takarar mataimakan shugabancin Amurka. Na tambaye shi, shin lokaci ɗaya ne aka fara muhawara ta 'yan takarar shugaban ƙasa da na mataimakansu a 1960?
Su mataimakan shugaban ƙasa sahabu ba su fara yin muhawara ba kusan sai 1976. Bayan an yi muhawara ta farko tsakanin shi Senator Kennedy da kuma mataimakin shugaban ƙasa Richard Nixon, ai ba a sake yin wata muhawara ba sai 1976, lokacin da aka yi tsakanin shugaba Ford da shugaba Jimmy Carter, sannan kuma mataimakan shugabannin kasar guda biyu su kuma suka yi nasu a wannan lokaci. To tun daga wannan lokaci ita kuma ta zama al'ada, ta zama jiki, ta zama mataimakan shugaban kasar suke yi, kuma har ta kawo ta jiya.
Shin Amurka suna zaben shugaban kasa ba mataimakin shugaban kasa ba, menene muhimmancin muƙabala tsakanin waɗannan masu neman waɗannan kujeru, tun da mataimakan shugaban kasa ne kuma hama da zolaya da ake a ƙasar nan, cewa mataimakin shugaban kasa bai da wani aiki illa kawai ya wakilci Amurka inda wajen jana'iza a faɗin duniya?
Gaskiya ne, jana'izan ma in ba ta babban shugaban kasa ba ce. Ai kaga wannan karan da Shimon Peres ma ya mutu, ai shugaba Obama ne da kansa
yaje haka,
saboda muhimmanci da kimar shi shugaban kasar da ya mutu. Saboda haka koda turawa zuwa jana'izan ma watakila sai shugaban kasar bai san zuwa. To kaga abin da ya faru jiyan, ai zaka ga kusan kowanne a cikin su kokari ya ringa yi ya kare ubangidansa ko kuma uwar gijiyarsa. Duk sannan Mike Pence ya bude baki Hillary Clinton zai soka, duk sanda shi kuma Tim Kaine ya bude baki Donald Trump zai soka ko kuma ya kare Hillary Clinton. Saboda haka a zahiri, a gaskiya, dama wannan muhawara da aka yi ta jiya ta fito cikin al'ada cewa kowa wato kukan gidansu yake yi, kare uban gidansa yake yi ko kare uwar gidjar gidansa. Saboda haka jiya ma abin da ya faru kenan. Kuma muhimmiyar magana ita ce babu mai zabe a America da yake shiga tashar zabe yana tunanin cewa kai mataimakin shugaban kasar da aka zaba ya burge ni shi saboda shi zan zabi dan takarar shugaban kasa. Kashi 95 ko kashi 99 cikin 100 in suka shiga tashar zabe bayan manufofin jam'iyya da kuma manufofin dan takarar shugaban kasa ba sa tunanin mataimakin shugaban kasa. Duk da yake wannan bai hana a ce akwai mataimakan shugaban kasa masu kima masu daraja da aka tsayar ba, amma dai ba sa taka rawa kamar yadda ya kamata wajen yanke hukuncin wa mutane za su zaba.
Ko wanda suke ganin cewa a bana a kuma zaben da za a yi bana mataimakin Donald Trump zai taka rawar gani a zaben da za a yi saboda shi yana da duk abubuwa da ake zargin Donald Trump bai da shi. Mutum ne mai natsuwa, mutum ne da ake gani kamili, mutum ne da ya iya bakinsa, mutum ne da yake da kwarewa a harkar mulki, mutum ne da ya yi majalisa, abubuwa da duka Trump bai da su. Shi ba zai yi tasiri a zaben bana ba wajen taimaka Trump.
Duk da wannan nagarta da ka'ida da mutunci da Mike Pence yake da shi, har yanzu bai taimaki Donald Trump wajen ƙara masa tagomashi wurin magoya baya ba. Saboda me? Saboda duk sanda aka yi binciken ra'ayin jama'a har yanzu Donald Trump ina nan akan matsayinsa. Kuma har yanzu waɗanda suke son Donald Trump har yanzu su suke son sa, kuma ba suna son sa ne saboda Mike Pence ba. A suna son sa ne saboda shi Donald Trump da halayensa da kurjininsa da komai dinsa. Saboda haka duk da waɗannan nagarta da ka bayyana cewa Mike Pence yana da su, kuma hakika yana da su, gwamna ne a jihar Indiana, ya yi majalisar wakilai, kuma mutanen jam'iyyar Republican suna ɗaukansa da daraja da kima da mutunci. Amma har yanzu in an zo zancen zaben shugaban kasa, yanzu abin da ifi kinke ne kanin labaru kamar yadda ka sani tun daga makon jiya lokacin da aka yi muhawara nan da muka yi bayani a wancan makon da ya wuce zuwa yanzu, ba maganar da ake sai ta Donald Trump, ba zancen da ake yi sai a matsalolin da suka kanainiye shi. Ba wanda zai shiga radio ko television ya ce zan zabi Donald Trump saboda Mike Pence. Saboda haka zai yi wahala wannan muhawara ta jiya yadda duk Mike Pence ya so ya yi kokari ya kare ubangidansa. Ba na jin in an yi binciken ra'ayin jama'a nan da sati daya mutane za ka ga ra'ayinsu ya canza saboda abubuwan da Mike Pence ya faɗa.
To amma idan haka ne me yasa ake yinsa?
Yawwa, to ai ka san da can a tarihin Amurka tun farko lokacin da suka fara zabe ai shi ma shugaban mataimakin shugaban kasa zabansa ake. Mutane ne za su shiga zabe, wannan ichi zabe ya fi samun yawan ƙuri'a ta zaben shugaban kasa a shugaban kasa. Wannan ii na biyu a yawan samun ƙuri'a ta zaben shugaban kasa a mataimakin shugaban kasa. Ai ba a fara zaben mataimakin shugaban kasa ba ko kuma dan takara a tsaye da mataimaki sai kusan bayan shekaru 30 ko 40 da fara zabe a kasan nan.
Kana nufin cewa wato in aka zo zabe ana iya samun mataimakin shugaban kasa da daga jam'iyyar da shugaban kasa ya fito?
Kwarai kuwa cewa ai na farko ma zaɓuɓɓukan da aka yi na shugaban kasa bayan wannan shugaba George Washington ya ci, to tun daga shugaban kasa na biyu da na uku da na hudu zaka ga cewa dukkaninsu jam'iyyarsu daban-daban da mataimakan shugaban kasa, don haka ma ba sa shiri, don haka ma mataimakan shugaban kasa ba su da wani aikin yi. Tunda ai ka san da can ma shi mataimakin shugaban kasa ai ko gidan gwamnati ba a bashi, ko wani aiki ba a bashi, ko wani office ba a bashi. Saboda haka duk da wannan cigaba da aka samu yanzu mataimakan shugaban kasa suna da komai kusan matsayinsu ɗaya da shugaban kasa, ana ba su gida, ana ba su ma'aikata, ana ba su kaza, amma dai ba su da wani aiki. Su faya taya ce sai shugaban kasa bai nan ko bai da lafiya ko ya shiga wata matsala sannan a kira su zo su. Shi ne ya sa mafi yawa nan mutane a Amurka duk da yake suna ganin kimar mataimakan shugaban kasarsu amma ba sa tsora tasiri a kansu. Amma da zarar sun zama shugaban kasa, lokacin da aka harbe Kennedy, Lyndon Johnson ya zama shugaban kasa, aka rantsar da shi ma a cikin jirgin sama, kashe gari kuma duk kasar sai ta kuma zo tana goyon bayansa tana ganin kimarsa. Lokacin da aka ce Nixon ya sauka daga mulki saboda tozartawar da aka yi masa, General Ford ya zama shugaban kasa, duk kasar sai ta zo ta goyi bayan General Ford kuma ta ba shi kima da daraja. Haka suke yi mataimakan shugaban kasa, ba kowa bane su sai sun zama shugaban kasa suke zama wani abu.
Akwai wanda suke ganin cewa an fara samun canji daga zamanin Clinton lokacin da Al Gore yayi tasiri ko kuma Clinton ya bashi dama yayi tasiri a gwamnatin sa ha kuma ake gani kaman Dick Cheney lokacin mulkin Bush karami kana ganin waɗannan yan takara biyun nan wato gwamna Mike Pence da Tim Kaine za su iya ana suna iya tasiri a waɗannan gwamnatoci idan aka kafa su ko kuma dai za a koma gidan jiya
ai shi kansa Donald Trump ma dama ya faɗa ya ce yana son mataimakin shugaban kasar da shi Donald Trump zai mikawa akasarin ragamai shugabancin gwamnatin tunda ai shi kamar yadda muke ta faɗa Donald Trump bai taba yin kansila ba bai taba chairman ba bai taba dan majalisar jiha ba bai taba dan majalisar tarayya bai taba rike kowanne irin mukami na siyasa ba bai taba tsayawa a zabe ba Allah ya zo ya bashi wannan matsayi saboda ka shi kansa yana faɗa cewa in na ci zabe mataimakin shugaban kasa na zai zama ya fi kowanne mataimakin shugaban kasa tasiri a cikin tarihin Amurka
mun yi magana Donald Trump da gwamna Mike Pence ta yaya senator Tim Kaine wanda tsohon kansila ne tsohon wakili ne a majalisar dokoki a jihar Virginia tsohon gwamna ne yanzu kuma shi senator ta yaya zai taimaka wa Hillary
yau wato shi Mike shi Tim Kaine inda Allah ya taimaki Hillary da can jihar Virginia mutanen jam'iyyar Democrat ɗan takarata ba kasafai suke cin ta ba sai sun sha wahala sun yarfa gumi saboda jihar Virginia jiha ce dake cikin bangaren jam'iyyar Republican amma wannan karan Obama ya ci ta sau biyu sannan kuma a wancan karan Bill Clinton ya taba cin ta sau daya amma dai jiha ce da yau ta zabi jam'iyyar Republican gobe ta zabi jam'iyyar Democrat to amma wannan zabe da aka yi wa Tim Kaine ya zama mataimakin shugaban kasa a binciken ra'ayin da aka yi a wannan satin nan da muke ciki yanzu Hillary Clinton tana gaban Donald Trump da kusan maki 6 a sakamakon binciken ra'ayin jama'a da aka yi a jihar Virginia
masu aro da aka Allah ka mu karshen shirin demokradiya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Aliyu Zandakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To jaddadar yan takarar mataimakan shugaban kasa guda biyu a zaben bana na Amurka wato Tim Kaine da zai goya wa Hillary baya da kuma Mike Pence da zai fitar da Donald Trump. Sai gwamza wasu guda ɗaya talau a hadin da dama ita aka shirya za su yi inda suka taɓa batu duwa da dama da suka haɗa da maganar bakin haure tattalin arziki da tsaro miliyoyin mutane dai sun kalli wannan muhawara ɗin musamman da yake an san cewa kowanne daga cikin wannan mutanen biyu zai ɗarewa kan kujerar shugabancin ƙasa idan wani abu ya samu wanda suke rufawa baya sannan mun kawo muku rahoton da ke cewa wato sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya cece gwamnatin Russia wacce ce ta dauki wani mataki da ya kira na rashin mutunci da rashin sani ya kamata na goyon bayan shugaban kasar Syria wato Bashar al-Assad. Kerry ya ce za a ci gaba da kokarin neman hanyar sulhunta tarzomar wannan kasa ta Sham duk kuwa da wargajewa yarjejeniyar tsagaita wuta ta Amurka da Russia suka kulla. Ta ranar Litinin da Amurka da Russia suka ce matsayin cewa za su tsinke wannan tattaunawa da suke yi ta neman tsaida yakin da ake yi a can Syria bayan da Amurka ta zargi Russia da laifin kincika na ta sharaɗa na yarjejeniya ɗin amma ita ma Russia ta maida martani na bayyana jin takaici akan matakin da Amurka ta ɗauka inda ita ma take zargin Amurka da cewa ta kasa bambantawa ma tsakanin mayakan ƴan tawaye da ƴan jihadi. Jiya 'yan sandan ƙasar Turkiya sama da 12,000 ne aka dakatar da su daga aiki domin alaƙar da ake zargin suna da ita da Fethullah Gulen, shehin malamin ƙasar Turkiya nan da ke zaune a nan Amurka, wanda ake zargin shi da laifin kitsen makircin yunkurin kifar da gwamnatin ƙasar Turkiya ɗin, wanda bai samu nasara ba a watan Yulin da ya gabata. Daga cikin jimillar 'yan sanda 12,801 da aka dakatar da akwai har da manyan hafsoshi kamar 2,500 a cewar wata sanarwa ta gwamnatin Turkiya ɗin. Daga lokacin da aka yi yunkurin na juyin mulkin da bai ci nasara ba zuwa yau an kori ma'aikatan tsaro da suka haɗa da soja da 'yan sanda da har da hukumomin shari'a sun fi 100,000.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar amma nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da za ku ji maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Al-Ahmed. Kamar kullum za ku iya sauraron waɗansu shirye-shirye mu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko shafinmu na internet. Za ku kuma iya bada gudunmawa a shirye-shiryen mu a shafinan mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Kafin mu sallama, bari mu yi gaisuwar ta'aziya ga Yusuf Dilas domin rasuwar babansu wanda ya rasu ranar Juma'a sakamakon rashin lafiya a Jos. Za kuma yi mashi za a jana'izar sa a garin Miyango. Allah ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi don Allah Ubangiji ya nuna mana.